أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darussan da suka gabata mu yi bayani dangane da sanin kai da kuma muhimmancin haka da kuma abubuwan da suke hanawa ya zamanto mutun ya san kanshi da abubuwan da za su taimaka ya zamanto mutun ya san kanshi da kuma natijojin da suke biyowa akan haka insha Allah yau mawdu'in mu zai kasance ne dangane da tasirin ibada a cikin al'amarin gyaran zuciya inda zamu ga irin tasirin da ibadodi da addu'o'i da abin da suke kama da haka suke da tasiri wurin gyaran zuciya da kuma gyara dabi'u da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata kamar yanda ya zo cikin bayanai na malaman akhlaq sun ambaci abubuwa da daman gaske wanda suna da tasiri cikin amaliyan gyaran zuciya cikin al'amarin gyaran zuciya da kuma gyara dabi'u amma mafi muhimmancin abin da suka ambata muna aimo mu yi khulasan shi a cikin ibada kan cewa dukkanin abubuwan da suka ambata yana shiga ne a cikin da'iran ibada da kuma addu'a inda suka yi bayanin muhimmancin ibada da kuma muhimmancin addu'a inda zamu iya ganin cewa shi ibada wani al'amari ne wanda ya kasance malamai sun yi ta'arifin shi da cewa shine gayan khudu'i wato gayan matukan kankan da kai da kuma khushu'i ga Allah subhanahu wata'ala cikin rayuwa gaba dayanta cikin abubuwan kenan da Allah subhanahu wataala ya umurce ka da kuma cikin abubuwan da ya hane ka ke zamanto ka miƙa wuya miƙawa wato iyakan taslimi a cikin al'amarin Allah subhanahu wataala wato baka da naka ra'ayi baka da naka zabi sai abinda Allah subhanahu wataala ya zaba maka sai abinda Allah subhanahu wataala yake bukata wannan shine ibada idan muka duba muka ga in aka ce wani bawan wani ne me ma'anar shi yana nuna mana kenan mutumin baya da wani yanci a cikin al'amuran shi baya da wani zabi a cikin al'amuran sa sai abinda ubangidansa ya so sai abinda mamallakinsa ya so sai abinda ya umurce shi to haka al'amarin yake shi ma idan aka ce mutum bawan Allah ne yana nufin kenan mutum baya da wani zabi na daga gare shi baya da wani yanci na daga gare shi illa kawai zamanto ya bi Allah subhanahu wataala sam'an wa ta'atan wato yaji ya kuma bi wannan shine abinda ake kira ubudiyya kuma wannan shine bauta kuma wanda yake haka shine ya cancanta sunan abd Abdullah bawa na Allah subhanahu wataala wannan yana da matukan muhimmanci yana da kuma matukan tasiri idan mutun yayi shukurin wannan a cikin zuciyar shi kuma yayi kokarin aiwatar da shi amaliyan da gabobin shi da kuma ayyukan shi ne da kullu saboda yana da tasiri nashi na musamman wanda yake badawa a cikin al'amarin gyaran zuciya da kuma al'amarin sanin kai saboda haka lazumi zamanto mutum ya hibanta da wannan al'amarin ya kasance mutum ko da yaushe yana cikin ibada, ko da yaushe yana cikin bin Allah subhanahu wata'ala, har ya zamanto ya cimma nata'ij, wato natijoji da sakamako wanda ake samu dalilin lizimtan ibada. Yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana muhimmancin ibada da kuma irin taimakawan da ibada take yi wurin gyaran zuciya da kuma kyautata dabi'u. Al misali, akwai ayoyin Alkur'ani daban-daban wanda suka zo suna bayani dangane da muhimmancin ibada da kuma irin taimakawan da take yi cikin amaliyan gyaran zuciya da kuma sanin kai. Wanda da sannu za mu karanta sashe daga cikinsu, kuma ya dace ya zamanto mun yi ta'ammuli, mun yi tadabburi, mun yi tunani, mun sa hankali a cikin waɗannan ayoyi, ta yanda za mu iya mun yi istifadan wannan al'amari a cikinsu. Al-misali ya zo cikin aya ta Suratul Baqara, aya ta 21. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku mutane, ku bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, ku bauta ma ubangijinku wanda ya halice ku, kuma ya halice waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaqun, tsammanin ku za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, za ku samu tsoron Allah. Allah subhanahu wa ta'ala zahirin wannan aya muna iya gani yana bayani da mutanen da suke inkarin kasantuwan shi mahalacci, ko kuma kasantuwan shi ubangiji, kan cewa shi ne ubangijinsu, kan cewa su san cewa shi ne ubangijinsu, shi ne ya halicce su, shi ne ya halicce wanda suka gabace su. Kenan mutane idan sun fahimci haka, suka bauta ma Allah subhanahu wata'ala, watan sanin haka yana lizimta ma mutum ya zamanto ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala. Watan kuma Allah subhanahu wata'ala yana so ya ce cikin wannan aya, idan mun lura, tunda ni ne ubangijinku ya ku mutane, tunda ni ne na halicce ku, tunda ni ne na halicce wanda suka gabace ku, saboda haka na cancanta a bauta mini. Idan aka bauta mini, za a samu natija mai muhimmanci sosan gaske wanda yake tasiri, yake da tasiri a tsawon rayuwar mutane. Shine za a samu tsoron Allah subhanahu wata'ala. Idan aka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma, to shikenan. Za mu ga cewa irin asarar din da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana na tsoron Allah subhanahu wata'ala, idan mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, menene zai samu? Menene zai samu na natijoji da albarkatai na duniya da na lahira? Wannan bahasin shi daban ne, domin yana da yawa sosan gaske dangane da nata'ij da kuma fa'idoji da kuma rabo da nasarori wanda mutum zai iya samu idan ya lizimci tsoron Allah subhanahu wata'ala. Kina a cikin wannan aya mai girma cikin Suratul Baqara, muna istifadan cewa lalle ibada tana da tasiri wurin gyaran zuciya, tana da tasiri wurin sanin kai. Ɗaya daga cikin mafi muhimmancin tasirorin ibada shine idan mutum ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala, idan mutum ya bauta ma ubangijinsa, zai samu tsoron Allah subhanahu wata'ala. In ya samu tsoron Allah subhanahu wata'ala, to ya samu alkhairin duniya da lahira, ya samu tsira duniya da lahira, ya samu albarkatai da ni'imomi na duniya da na lahira sakamakon tsoron Allah subhanahu wata'ala. Hakanan zamu iya gani aya ta 183 a cikin Suratul Baqara, ita ma Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana wannan hakika a cikinta, kuma muna mu fahimci wannan hakika a cikinta, wato nuna cewa ibada tana da tasiri wurin gyaran zuciya, ibada tana da tasiri wurin kyautata dabi'u da kuma gyara dabi'u. Allah subhanahu wata'ala yake kiran masu imani wanda suka bada gaskiya da shi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani, ya ku waɗanda kuka bada gaskiya da Allah da manzansa da ranan kiyama, Allah subhanahu wata'ala ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta shi akan waɗanda suka gabace ku. Amma me yasa Allah subhanahu wata'ala ya wajabta muku azumi? Me yasa ya wajabta shi akan waɗanda suka gabace ku? Menene ake so mutum ya zamanto ya cimma na natija mai muhimmanci cikin wajabcin azumi da kuma aiwatar da shi? Allah subhanahu wata'ala ya ce la'allakum tattaqun, saboda ya zamanto kun samu tsoron Allah subhanahu wata'ala, kun ji tsoron Allah subhanahu wata'ala. Inda za mu fahimci bayanai daban-daban a cikin wannan aya mai girma. Na farko, Allah subhanahu wata'ala ya kira waɗanda suka yi imani da sunansu wanda yake da daraja, wato sunansu a matsayin waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah subhanahu wata'ala. Za mu iya ganin cikin sashen hadisai Imam Sadiq alayhi salam yana cewa daɗin kira ya kawar da wahalan taklifi, wato wannan kira yana da daɗi ga wanda yake da imani. Duk lokacin da ya ji Allah ta'ala ce ya ku waɗanda kuka yi imani, in yana da imani zai ji daɗin wannan suna ɗin, in ya samu kanshi cikin masu imani zai ji daɗi an kira su da sunansu wanda suka ba da gaskiya. Wato wani daraja ne mai matuƙan muhimmanci, darajar imani, darajar imani da Allah subhanahu wata'ala da ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala. Sai zamanto ya kawar da wahalan taklifi, sai zamanto mutum yana shirye, zamanto ya ji me ake so a bashi umarni da shi yi aiki da shi. Sannan wannan nuna kenan kamar yadda aka wajabta shi akan wanda suka gabace ku, shi ma yana nuna kenan ba ku kadai aka wajabta ma ba, wanda suka gabace ku ma an wajabta musu. Inan wannan shi ma yana taimakawa wurin sauƙaƙa wahalan umarni na Allah subhanahu wata'ala da wahalan taklifi na Allah subhanahu wata'ala akan bawa. Sannan Allah subhanahu wata'ala ce la'allakum tattaqun, saboda ku samu tsoron Allah subhanahu wata'ala. Inda za mu fahimci kenan azumi yana daga cikin ibadodi masu tarin muhimmanci. Azumi yana daga cikin ibadodi wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta ma mu'minai, kuma wanda yake da tasirin gaske. Mafi muhimmancin tasirin da azumi yake da shi musamman a janibin gyaran zuciya da kuma tarbiyyar zuciya da gyaran ɗabi'u, shine mutum zai samu tsoron Allah subhanahu wata'ala. Kenan wannan yana nuna mana wannan al'amarin da muke bahasi a kansa, akan cewa ibada yana da tasiri wurin gyaran zuciya. Kenan idan mutum yi azumi zai samu tsoron Allah subhanahu wata'ala. Azumi ibada ne, ina daga cikin mafi muhimmancin ibadodi na Allah subhanahu wata'ala wanda ya wajabta akan bayansa. Kenan wannan yana nuna mana lallai yana da muhimmanci, ibada tana da muhimmanci musamman a cikin rayuwar mutum da kuma na duniya sa da lahirin sa gaba ɗaya. Kenan idan mutum ya lizimci ibada zai samu tsoron Allah subhanahu wata'ala. In ya samu tsoron Allah subhanahu wata'ala to ya dace, ya rabauta. Wannan kenan lazimi ya zamanto mun yi tunani wannan janibin, ya zamanto mun lizimci ibada, mun ɗauke shi da muhimmanci, mun yi ƙoƙarin wurin tabbata a kan shi a koda yaushe, ya zamanto kuma mun aiwatar da shi da kyau, ya zamanto rayuwarmu gaba ɗaya ya kasance ibada ne na Allah subhanahu wata'ala. Wannan shi ne zai taimaka mana wurin gyaran kawukanmu da kuma tarbiyyantar da kawukanmu. Wannan shi ne zai iya ba mu gyaran zuciya da gyaran ɗabi'u a tafarki na Allah subhanahu wata'ala. Wannan kenan, da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu a cikin waɗannan bayanai. Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin bayansa masu lizimtan ibada kuma wanda za su samu tasiri na ibada. Da fatan mu amfana. وصلى الله على سيدنا محمد وعاله الطيبين الطاهرين.